والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكسنتم بيد مكيشيني أبند مكالك أولتا أحدود تقبات الشيوى زام تتونا دنغني دا أبند يشافي أذكار واند منذو صلى الله عليه وآله وسلمه أثوان أوى أشرن دهون واند مرغا منقباتر دا أمبتو الشيوى سألي وأن أذكار kariyani ga musulmi a tsawon rayuwar shi sannan kuma za su jaza mutun kikkiawan karshe to shine a gabar mu na farko yar uwa take cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan karanta alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur sannan kuma ta sake fada cewa yakan karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbi ighfirli sannan sai ta ce mana kuma yakan karanta ayoyi na karshen suratu ali imran to idan mutun ya karanta wannan zai tashi cikin nishadi kuma zai tashi a cikin cikakkiyar kariya daga barin cutarwar shedan kamar abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada Allah ya mana muwafaka to sai muke tara zuwa gabar magana ta biyu shine addu'ar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake idan zai sanya tufafi anan ba a bambance cewa tufafi sabo ko wanda ba sabo ba amma dai babu ko shakka mun sani karantarwa ce ta addini idan zaka saka tufafi a jikinka kar ya zan ka saka shi haka nan wurin akwai nau'i na godiya ga Allah da mutun yake da kuma fata to menene karantarwar manzon Allah a lokacin da zai sanya tufafi shine tambayar mu ta gaba wa alaikum salam nam ahsan barakallahu fi to yar uwa ta gaya mana cewa abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake karantawa idan zai saka tufafi shine alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa kaga wannan godiya ce ga ni'imar da Allah ya mutu godiya ta tabbata ga Allah alladhi kasani hadha thawb wanda ya tufatar da ni wannan tufafin domin Allah bisa hikima ta shi yake yassare wa mutum halal din da zai dinka tufafi ya sanya mun sani cewa idan mutum ya dinka tufafi na haram ya sanya Allah zai tambaye shi gobe alkiyama to zaka ga wani ba ma abinda ya mallaka na dinka tufafin ba baya da hankalin da zai sanya tufafin a jikin shi mahaukaci ne zai yi tafiya tsirara to amma damar da mutum ya samu sai yake godiya ga Allah cewa ina godiya ga Allah wanda ya tufatar da ni wannan tufafin wa razaqanihi kuma ya arzuta ni da tufafin min ghairi hawlin minni wala quwwa ba tare da dabara ta ko hikima ta ba ba tare da karfi ba domin idan akwai dabara ce akwai wani wanda ya fika dabarar ba ya tufafi irin naka idan maganan karfi ne akwai wani ya fika karfin ba ya tufafi irin naka ashe idan mun duba sai mu ga abin hikima ce ta Allah tayyib to sai mu ketara gabar magana ta gaba shine addu'an sanya tufafi sabo da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake wa alaikum salam Nam. Ahsanti barakallahu fiki. To abinda yar uwa ke gaya mana cewa addu'ar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake idan zai saka sabon tufafi cewa Allahumma lakal hamdu Allah dukkan yabo da godiya sun tabbata gare ka. Anka ka sautanihi kai ne ka tufatar da ni shi as'aluka min khairihi ina roƙonka alherin wannan tufafin wa khairi ma suni alahu da alherin abinda aka yi shi don shi wa a'udhu bika min sharrihi ina neman tsarinka daga sharrin tufafin wa sharri ma suni alahu da kuma sharrin abinda aka yi tufafin don shi to babu ko shakka wannan godiya ce ga Allah madaukakin sarki domin wani sa'in wasan waɗanda ba ma'abuta musulunci ba za su yi abu da niyyar su cutar da musulunci amma karshe sai abin ya zama amfani ga musulmi da musulunci to idan ka bawa Allah madaukakin sarki zabi to shi Allah zai zaba ma alherin wannan abin ya kuma tsare ka daga sharrin wannan abin kuma wannan babin godiya ga Allah ne domin ko dan adam idan yayi maka abu sai ka gode abin da ya maka yana jin dadi to shi ma Allah yakan ji dadi amma abin da nake son mu yi la'akari da shi anan lafazin alhamdu wanda muke amfani da shi galibi mukan fassara shi akan godiya ta tabbata ga Allah da kuma lafazin ash-shukru shi ma mukan fassara shi a matsayin godiya ga Allah sai dai sanannen abu ne cewa akwai bambanci tsakanin alhamdu da kuma ash-shukru idan mun ce alhamdu godiya ce da ake yi wa Allah madaukakin sarki da fatar baki cikin duk abin da Allah ya jarrabe ka da shi sawa'un wannan abun alheri ne ko ba alheri ba wajibi ne ka ce alhamdulillah yanzu idan Allah madaukakin sarki ya amfanar da kai ka samu dukiya ta halal misali a ce dan kasuwa ne kai sai a ce ka samu riba a kasuwancin ka sai ka ce alhamdulillah dan kasuwa ne kai sai Allah ya jarrabe ka sai ka samu faduwa a kasuwancin ka akai asara sai ka ce alhamdulillah yau sai aka gaya ma cewa mai dakin ka ta haihu ta sauka lafiya ka ce alhamdulillah aka ce yaron ka ya rasu ko yarinyar ka ta rasu ka ce alhamdulillah shi yasa manzo Allah yake cewa alhamdulillah ala kulli hal godiya ta tabbata ga Allah a kowane hali to amma kalmar ash-shukru ita kuma ba baki ne ke furta ash-shukru din ba kowace gaba min haƙƙinta ne ash-shukru domin duk gabar da ka aiwatar da abin da ya zama lazimi akan gabar na ibada to wannan shine godewa Allah a wannan babin sai kai amfani da ganinka wajen kallon ayoyin alqur'ani ka kuma karanta su da harshenka to sai a ce ka godewa Allah madaukakin sarki da wannan gabban sai kai amfani da hannunka wajen rubuta abin da yake mai amfani sai a ce kai amfani da hannunka wajen godiya ga Allah sai kai tattaki kai tafiya zuwa masallaci wurin sallah ko zuwa makaranta ko sada zumunta ko dubiya ko janaza to nan kai amfani da kafarka wajen yi wa Allah da'a sai ambace shi a ce ash-shukru amma idan kai amfani da daya daga cikin gabbanka ka saba wa Allah to wannan shi ake ce da shi butulci mutun ya zama butulu menene butulu shine kafirce wa ni'iman Allah Allah ya maka ni'ima wanda abin da ya dace ka yi amfani da wannan ni'imar wajen yi wa Allah da'a kuma sai ka saba mar to sune Allah madaukakin sarki yake alƙawarin fushi da azaba ga wanda ɗabi'arsu irin wannan don ya faɗa cewa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid domin wa la in kafartum anan ba yana nufin kafirce masa kanshi ba a'a yana nufin kafirce wa ni'imar shi domin kafirce wa ni'imar shi shine saba masa mun ko san cewa ƙarshen saban Allah shine Allah madaukakin sarki ya mutun azaba Allah kiyaye mu Na'am idan mun matsa gabar magana ta gaba shi ma daga cikin abin da manzon Allah yake karanta suwa dai a nau'in addu'o'i idan mutun ya sanya tufafi sabbi Na'am manzon Allah yake shemi wa alaikum salam tayyib tubli wa yukhlifu Allah ta'ala shine abin da yarwa ta ansa mana daga cikin tufafin da addu'an da manzon Allah yake karantawa ma'ana tubli tufafin zai tsufa amma wa yukhlifu Allah ta'ala kuma Allah madaukakin sarki shike mai yadda wani domin akan wayi gari mutun ya sanya sabon tufafi yau da gobe sai tufafin ya zama tsumma sai ka ganshi akan bola a yadda to amma idan tufafin ya tsufa wa zai tufatar da kai wani sabon tufafin mana shine Allah madaukakin sarki shi yasa zaka samu a komai akan samu tajaddudi sabuntuwa da tsufa sabuntuwa da tsufa in banda alqur'ani wanda shike dauke da kundin tsarin rayuwar mutum musulmi shi yasa wani balarabe mai hikimar magana yake cewa innal jadidaini idza mastaulaya ala jadidin adniya kulil bila sabbi guda biyu idan suka hau kan sabo daya to ba sa gushewa ba sa barin shi sai idan sun mayar da shi tsoho su ne dare da wuni su kullun sabbi ne amma idan suka hadu da sabo daya a kwana a tashi sai wannan sabon ya zama tsoho yau za a ce ga sabon mutum yaro an haifa yau din nan ana murna ba zai gushe yana tafiya tare da wuni da kwana ba sai ka ji an ce ga can ya zama tsoho ko tashi ba ya iya yi yau za a ce ma ga sabon gida an gina a kwana a tashi sai a ce ya zama tsoho ga sabon tufafi a kwana a tashi ya zama tsoho amma su yau da goban da ke mayar da tufafin da gidan da mutumin da motar tsafi su suna nan kullun sabbi ne ba sa canza ba menene abin da baya tsufa shine littafin alqur'ani daidai yake da kowane zamani daidai yake da kowace al'umma a birni kuma kowa kauye dan haka tsare-tsare na alqur'ani ba a cewa sun zama tsohon yayi ba kamar kundin tsari irin kanunu wara'i dokokin da ake sanyawa a tsarin demokradiyya ba wannan wasu mutane ne masu tunani da hangen nesa a mahanga irin tasu ba mahanga addini ba suke zuwa su sanya abu ya kaza yayi daidai da zamani kaza abu kaza yayi daidai da al'umma kaza idan an samu wasu sai su rushe wancan sai su gina su amma tsarin alqur'ani a'a tun daga lokacin da aka kammala saukar da shi ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa lokacin da Allah zai gaji kasa da abin da ke bayan ta alqur'ani shi kadai ne ba ya canzawa tayyib daga cikin addu'ar da manzo Allah ke karantawa ji a wannan babin addu'a ta gaba wa alaikum salam tayyib ruwa tace mana manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake fada cewa ilbas jadidan wa ish hamidan wa mushahida in ba kuma ce ba a cikin darasin mu manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga Umar dan Khattabi Allah ya yarda da shi ya ganshi da tufafi a jikin shi masu haske yake tambaye shi thawbuka hadha ghasilun am jadid tufafin ka wannan wanki ne ko sabon Umar ya ce maslaba da ghasil wanki ne an wanke shi ya rasulullah manzo Allah yake ce masa ilbas jadida ka sanya tufafi sabu wa ish hamida ka rayu abin yabo da godiya wa mushahida kuma ka mutu mutuwar shahada wanda kuma hakan ya faru Umar dan Khattabi ya saka sabon tufafi sannan ya rayu rayuwa a bar yabo domin baka sanin wane ne Umar dan Khattabi sai idan ka karanta tarihin shi ka karanta sirar shi shine mutumin da ayoyi masu yawa a cikin alqur'ani sun sauko ko in ce yayi muwafaqa da alqur'ani ma'ana zai fadi magana a babin shawara kuma sai Allah ya saukar da nasi akan wannan wani daga cikin su bayan kammala yakin badar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kama fursunonin yaki wanda a wannan yakin an kashe mushrikan quraishawa manya-manya wajen mutum 70 an kama wasu a matsayin fursunonin yaki manya-manya saboda babban mutum a ce an kama shi a matsayin fursunan yaki abin ya fi mara zafi sama da a ce an kashe shi wani yana ganin da a ce an kama shi a matsayin fursunan yaki gara a ce an kashe shi to cikin waɗanda aka kama akwai Abbas baffan manzon Allah ne akwai ƴaƴan ƴan uwan shi irin su Fadl irin su Aqil wajen mutum 70 manzon Allah yake tattaunawa da sahabbai wa'annan fursunan yakin da aka kama ya kamata a yi da su Abu Bakar Allah ya yarda da shi yace ya Rasulullah ni shawara nake badawa wa'annan mutanen sun kulla musulunci tugu kuma matukar suna da rai ba za su fasa ba sai dai a yanzu mu gwamnatin mu bamu da kuɗi muna da karancin makamai muna da karancin kayan fada bamu da kuɗaɗen shiga mutanen nan majority daga cikin su masu kuɗi ne kowanne mu dora mar fansa mai tsada ya fanshi kanshi abinda muka ansa na kuɗi a wurin su sai mu ƙara kayan fada manzo Allah sai ya shiru Umar dan Khattabi ce ya Rasulullahi ni shawara nake badawa gadar zaran da suka shirya mana ba za su gushe suna shiryawa ba tunda har Allah ya muwafaka suka fado hannunmu mu karkace su kawai kowa a cikin su yana da dan uwa a cikin mu kowa ka danka shi hannun dan uwan shi kashe shi Allah da ya ba mu nasara a wannan karan nan gaba ma shi zai ba mu nasara shawara da Umar ya bada kenan Abdullah ibn Rawaha yace ya Rasulullah ni ina bada shawaran ga wani sagagi nan wurin mutanen nan a tura su ciki a cinna musu wuta duka su buge a duniya a huta su san cewa makomarsu tun daga duniya har lahira shine wuta manzo Allah sai ya shiga cikin khaymar shi sai sahabbai ke tattaunawa a yanzu in ya fito zai dauki shawaran Abubakar wasu suka ce a shawaran Umar zai dauka wasu suka ce a zai dauki shawaran Abdullah ibn Rawaha karshe sai da manzo Allah ya fito sai shi kowa ya biya fansa ya fanshi kanshi ya dora musu kuɗi a lokacin ne Abbas shi baffa manzo Allah da manzo Allah ya ce masa ga abin da zaka fanshi kanka da shi kai Abbas sai yake ce manzo Allah kana son in je in rika roko ne ina bara a cikin mutane waye bani wannan kudin da kake cewa an fashi kanda da kuma ayyan yan uwana sai manzo Allah ce kana tsammanin baka da kudin yace masa ina na gansu sai sa ina kudin da ka barwa ummul fadal ka ba ta ajiya shi ko lokacin da zai taho wurin yakin ya kirayi mai dakin sun kebe da ita a cikin gida banda shi da ita sai Allah da ya halice su hatta waɗanda ke gidan ba san me ya gudana tsakanin su ba sai sai mata ga kudi nan koda an kashe ni a wurin yaki wannan kudin ayi abu kaza da abu kaza yanzu sai ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana bashi labarin abin da ya gudana tsakanin shi da matar shi shine yake mamaki yace Muhammad wa ga maka wannan yace Allah ya sanar da ni karshe dai bayan manzo Allah yayi umarni cewa su biya fansa anan kaga sai mu dauka kaman ya dauki shawaran Abubakar to sai Allah ya saukar madda aya yake cewa ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu athara hatta yuskina fil ard bai dacewa ga annabi a ce zai dauki fursunan yaki ma'ana zai anshi fansa har sai an je kasa da jini to kaga wannan tayi muwafaka da abin da Umar dan Khattab ya fada ko in ce Umar dan Khattab maganan shi yayi muwafaka da wannan ayar haka nan lokacin da aka bar gidan manzon Allah bude kowa na shiga kowane sahabi ya shiga Umar yake cewa ya rasulullahi gidanka ba fa kamar gidan kowa bane bai dacewa kowane mutum da kowane irin hali nashi yazo ya shiga wurin iyalinka to karshe dai sai Allah ya saukar da ayar hijabi wanda ke cewa baya halatta ga wani ya shiga gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar irin shigar da ake da karshe Umar dan Khattab kuma yayi mutun shahada domin wani mutum ana ce da shi Abu Lu'lu'a al-Majusi Abu Lu'lu'a al-Majusi shine mutumin da ya kashe Umar dan Khattab Allah ya dade shi yana cikin sahun sallah na'am to sai gabar maganar mutabiyar abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantawa a lokacin da zai shiri tufafin shi na'am wa alaikum salam tayyib manzo Allah yake karanta bismillah idan zai shiri tufafin shi mu duba kalmar bismillah wato abace mai sauki akan harshe zaka shiri tufafinka zaka ce bismillah kuma Allah ya baka lada Allah ya baka kariya wanda idan mutum bai ankara da cewa bismillah ba watakila akwai yuwar zai faɗi wani lafazin da ba bismillah ba ta yi lafazin da zai faɗa ma cutuwa zai addinin shi wani ta iya yiwa ma yana cire tufafin labari yake da wani amma ce wanka bismillah ma'ana da sunan Allah zan cire tufafi da Allah ya mana muwafaka sai gabar maganar mu ta gaba addu'ar da manzon Allah ke karantawa idan zai shiga bayi na'am wa alaikum salam na'am hasan barakallahu fik abinda manzon Allah ke karantawa idan zai shiga bayi shine bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'i bismillah da sunan Allah ma'ana da sunan Allah zan shiga Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ina neman tsarinka min al-khubuthi daga shaytanu maza wal khaba'ithi da kuma shaytanu mata manzo Allah ya umarnin karanta wannan addu'a yayin shiga bayi saboda mutum ya samu kariya daga shaytanu wanda ke cikin bayi domin sanin mu ne kamar abinda hadisi ya tabbatar cewa bayi sansani ne na shaytanu ko ba komai idan zaka tsugunna a bayi baka yi addu'ar ba zaka yi abinda zaka yi a idan shaytanu suna kallonka shi ku dabi'ar dan adam baya jin dadi a ce lokacin da yake biyan bukatar shi akwai wannan kallon shi a gefe guda da zaka biya bukatan ka ka kare sai bayan ka kammala ka fahimci ashe akwai mai kallonka zaka ji kunya ta kama ka zaka ji ba dadi daga lokacin wannan mutumin kai da shi kun kulla to amma zaka biya bukatan ka akan idan shaytanu suna kallonka kuma akwai daman za su iya cutar da kai amma idan ka karanta addu'ar manzo Allah ce shaytanun ba za su ganka ba ba kuma za su cutar da kai ba sannan zaka samu lada bayan kariya daga shaytanu da hadisin ya tabbatar mutum zai samu Allah mana muwafaka wani addu'a ne mutum zai karanta idan zai fito ko in ya fito daga bayi karkashin karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa alaikum salam mallan yakan karantar da mu yace hadisin Aisha diyar Abi Bakar ta fada cewa manzo Allah kan fada cewa ghufranak ma'ana ghufranak muna neman gafaranka muna neman gafaranka Allah ka yafi mana mu dubo ta hikima dan adam lokacin da yake zaben abincin da zai ci yakan so ido ya gani domin a gane wadata shi wani sa'in mutum zai je ya so shinkafa ya sayo masara watakila ma in buhu ne za a doro akan mota ko akan mashin a ce an shiga gidan wani da buhun masara ko buhun shinkafa dadi yake ji a ce abinci ne nau'in abinci ko misali mu dauka nama an sai kaji ko kwai ko dankali da abin da yake kama da wannan mutum zai je ya zabo abin da yake mai kyau a shigo gida lokacin da za a ci abincin karshen ta shi da iyali kowa na kallo ko a gaban baki amma lokacin da abincin wannan da kace mai tsadan ya kare aiki in zaka fitar da shi baka yarda kowa gani baka yarda kowa gani to ka sani wanda ya baka ikon cin abincin kuma shine zai sa abincin yayi aiki a jikinka bayan abincin da zai ma amfani na'urorin da ke jikinka sun gama rarraba shi an tace wanda ba a bukatan shi kuma za a fidda shi to Allah shine zai baka daman fidda shi domin inda Allah ya ga dama sai ya bar abin a cikin ka baka iya fidda shi mu duba idan mutum ya samu rashin lafiya mana bawali zai kasa yi sai an je asibiti an janye mar bawalin ashe sai kai godiya ga Allah wanda ya baka daman cin abincin ka ci hankali kwance sannan kuma lokacin da zaka fita ba kowa ba wanda ya sani idan har sai an taimaka ma an yi ma aiki an fidda ma dattin da ke cikin ka kaga an samu matsala kenan wurin to shi yasa sai mutun ya nemi gafaran Allah gufranak Allah muna neman gafaran ka to sai azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi a idan zai yi alwala na'am alaikum salam manzo Allah yake ce bismillah wato bismillah nan mu dauka bismillah atawabbu da sunan Allah zan yi alwala bismillah da sunan Allah wanda kuma manzo Allah ya faɗa cewa la salata liman la wudu ala babu sallah ga wanda babu alwala tare da shi wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi sannan babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba ba wai abin da ake bukata ba kawai in kaji ka fara alwala kai bismillah sannan mu duba wata karantarwa ta manzon Allah yake cewa idan mutun yayi alwala ya kare dukkan laifin da yayi da hannu laifin da yake tsakanin shi da ubangiji ne yayi da hannu to ya wanke laifin zai dige da karshen ruwa na karshe da ya dige a jikin yatsun shi duk saban Allah da kai da hannu in dai Allah ka sabawa ba wani kallata na hancin shi ba ba wani kazaga ba ba wani kawa da kuwa ba ba wani kaduka ba ya zama haƙƙi ne tsakanin kai da Allah to idan kai ruwan da ya dige na karshe a hannunka manzo Allah ce to ya wanke laifin da hannunka idan ka wanke fuskarka duk laifin da kai tsakanin kai da ubangijinka da fuska wannan laifin zaka wanke shi a ruwan karshe da zai dige a fuskarka hakanan idan ka sa ruwa a kunnanka karshen lemar kunnanka ta karshe to laifin da kai tsakanin kai da mahaliccinka zai zama Allah ya fi maka hakanan idan ka wanke kafarka wannan ba a shar'anta cewa sai alwala ta farilla ba ba sai alwala ta farilla ba domin akwai bayi na Allah na gargaru wanda su ɗabi'ansu ma ba sai lokacin sallah ba hakanan suna zaune a wurin sana'arsu suna da alwala ta warware sai sake wuta da irin wannan ne Bilal ya samu bisharar aljanna manzo Allah yake cewa wai me yake faruwa ne nake jin karan tafiyar takalminka a gabana a aljanna wani aiki kake wa Allah wanda yake so yace ya rasulullahi ban sani ba in ma dai akwai ina da ɗabi'an zama da alwala in alwala na ya warware to kuma nikan saki alwalar ba alwalar da zan yi face sai nayi sallah raka'a biyu da ita wannan shine musabbabi shi yasa har manzo Allah yake cewa ya kuke gani da a ce ɗaya daga cikin ku akwai korama a kofar gidan shi zai shiga ya wanka sau biyar me zai yi saura a jikin shi na datti sahabbai suka ce babu yace to haka nan al'amarin alwala da kuma salloli biyar mun fahimta da kyau ko mu mukaddara cewa zaka jure kullun kai wanka su biyar hanya a samu datti a jikin ka to dabi'an alwala kawar da dattin dake jikin hannunka da kuma dattin dake cikin zuciyanka Allah ya datar da mu to sai a gabar maganar mu ta karshe manzo Allah na karantar da mu bayan kammala alwala me za mu fada wa alaikum salam na'am na'am ahsan barakallahu fiki na'am na'am to cikin addu'o'in manzo Allah kan ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah na sheda ba wanda ya cancanta a kadaita da bauta sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika la bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na kuma sheda annabi muhammad bawon shi ne manzon shi ne nan dan uwa mu dubi wannan kalmar la ilaha illallah shine ake cewa nafayun wa ithbatun korewa da kuma tabbatarwa ka kore dukkanin bauta ga wani wanda ba Allah ba ka tabbatar da bautan ga ma'abucinta wanda ya cancance ta shine Allah dukkanin abinda ake shi da shi musulunci yana tsakanin wannan kalmomin guda biyu na shaida ba wanda ya cancanta bauta da gaskiya sai Allah shin idan ka shaida shaidawanka da gaskiya ne me yasa kake wa Allah shirka idan har mutum daga cin ya shaida me yasa yake wa Allah shirka ashe baya dacewa musulmi yayi wa Allah madaukakin sarki shirka domin wanda ya mutu yana shirka baya shiga aljanna da nassin alqur'ani Allah baya masa gafara dan ya fada cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah madaukakin sarki baya gafartawa wanda ya mai shirka yana gafartawa abinda ba shirka ba ga wanda yaso misali mu dauka zuwa wajen bokayi yau da ya zama musifa ba ga wai mata ba hatta maza yanda kuma bokancin ke canza salo wani boka ne amma zai shiga tufafin malamin addini abinda zai yi tsafi ne da sunan roƙon Allah manzo Allah ce kuma duk wanda ya je wajen boka ya gaskata abinda bokan ya faɗa to ya kafirci da abinda baban alkasimi zo da shi amma yau mutum yakan yaudaru idan yaje iske mutum akan buzu a zaune ya iske alqur'ani rubutun hannu ya iske tasbih dan dubu a wurin shi ya iske tawada ya iske korami ya iske kundi sai ya ce ai malami ne na Allah amma abinda zai yi bokanci ne zai ya zaka iya gane bokanci zai yi abinda zai bada zaka ji ya ce wani aje abin na shi a ramin tururuwa wani abin na a kogon shuri wani abin na a kogon gawo wani a tafi makabarta abin na wani abin na a gindin karfi wani abin na a gindin murhu wani abin na a tsakiyar hanya wani abin ayi wanka da shi abin takeici a ce a bari sai dare ya raba tsaka a fito tsaka gida ayi tsara ayi wanka da shi wani namijin ma ga yamar za a yi ya tafi mahadar hanya kan titi cikin dare ba kowa kafa ta dauki a ce je ya tsara ayi wanka da wannan ba tsake titi kuma yi roƙon Allah ne ake yi masa ko ku a ce ka je ka samu wani sashi na jikin mutum kamar gashi na wane ko na wance da shi za a hada maganin ayi ko a samu tufafinta ko farce nashi da shi za a hada ayi amma wai da sunan roƙon Allah wannan ba roƙon Allah bane shine gaskiyar lamari ba roƙon Allah bane shine gaskiyar lamari a hatta wanda zai ce za a yi maka addu'a amma sharadi addu'ar ba ta ansuwa sai an yanka dabba iri kaza Allah ba a yi mai sharadi abinda yake bukata a wurinka ikhlasi da kuma koyi da annabi shi yake bukata amma ba wata ibada da sunan roƙon Allah ko addu'a da za a ce ai wai sharadi ne sai an yanka dan akuya mai sifa iri kaza ko sai an yanka zakara shekararre wannan babu wannan sharadin saboda lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minku duk abin da zaka yi da sunan ibada shi Allah madaukakin sarki ba abin da zai amfana da shi na naman ko jinin ko jijiyar ko kashin ba abin da Allah yake bukata sai dai mai Allah yake bukata shine a samu tsoron Allah yo yaya za a yi mutum ya zo ya zauna baya tsoron Allah sannan ya ce roki Allah Allah yansa kuma ba laifi bane mutumin da kake yi mar kyakkyawan zato cewa wane muna da bukata a ce mu addu'a ba laifi bane amma yanzu abinda zai yi amfani da shi da lafuzzan yanzu bai saba wa shari'a ba amma me yasa kai dan uwa zaka rika ji a jika cewa baka da matsayin da zaka roki Allah sai ka sa wani ya maka musulmi ne kai fa ka rika ji a jika cewa in kai addu'a bata ansuwa a'a sai ka sa irin su malam wani irin su malam wani irin su malam wani abinda ake bukata fatan ka tsakanin kai da mahalicinka ya zama kana ji a jika cewa in kai addu'a Allah zai ansa idan ka kyauta wa Allah zato to zaka samu Allah yanda kake tsammani idan kana da rinjayen zaton cewa Allah zai biya ma bukatanka ka roke shi bisa ka'idar da manzon Allah ya karanta sai Allah ya ansa maka bukatar Allah ya mana muwafaka daga cikin abin da manzon Allah yake faɗa kuma Allahumma ja'alni minat tawabina waja'alni minal mutahhirin Allah ka sanya ni daga cikin bayinka masu tuba ka sanya ni daga cikin bayinka waɗanda suke tsarkaka wato mai da tuba zuwa ga Allah abu ne da yake da muhimmanci kwarai dan mutun yayi laifi na'am sai addu'a ta karshe na cikin wannan babu manzo Allah yake cewa alaikum salam na'am na'am a wannan babu manzo Allah yake faɗa bayan kammala alwala yace subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ma'ana tsarki iko ya tabbata gare ka ubangiji tare da godiya gare ka ina mai shaidawa ba wanda ya cancanta aka daita da bauta sai kai astaghfiruka ina neman gafaran ka wato bu ilek ina neman ka kan shi tubana manzon Allah ke fadin wannan astaghfiru Allah ina neman gafaran ka wato bu ilek Allah ina neman tubanka idan wannan shine sunna ta manzon Allah me zai hana kai koyi da wannan mutumin da yake ma'asumi ne baya aikata aikin laifi kariya gare shi ta musamman amma yana fada cewa astaghfiruka wa atubu ilayk amma da ni da kai da mu duka ayyukan laifin da muke ta iya yiwa yafi ayyukan mu na alheri yawa ta iya yiwa aikin da kake yi na alherin bai asa shi bane a wurin Allah ashe akwai bukatan ka nemi tuban Allah madaukakin sarki ka nemi Allah ya gafarta maka ka nemi Allah ya yafe maka musamman a yanzu muna sakaci da tuba kwarai da gaske istighfar mu yayi kada tare da cewa istighfari da neman gafaran Allah mabubbuga ce ta arzikin duniya da lahira shi yasa Allah yake cewa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara sai ce malakum la tarjuna lillahi waqara ku nemi gafaran ubangijinku mai yawan gafara ne yursilis samaa sai Allah ya saukar muku da ruwa mai albarka maganan fari sai zan babu shi abinda zai fito a ƙasa bayan an yi shuka sai zan mai amfani yanzu yau duk wayi da ake da halin kakanuka yi da tsadar rayuwa wallahi akwai karancin istighfari tare da mu shi fa Allah yana son ka san da shi a lokacin sauki da lokacin tsanani idan ka san Allah a lokacin sauki lokacin kwanciyar hankali to Allah zai san da kai in hankali ya tashi Allah zai sanya albarka a rayuwarku ya zama abinda za a noma ya ishi al'umma su rayu yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali sai Allah ya ba ku dukiya yau abin da muka makabce kenan mazan mu da matan mu kowa kudi yake so kowa fa gamne shi zai samu kudi yanzu har ta kai ga mutane ba wai halaccin kudin ake dubawa ba a samu kudin ta kowace hanya ce wanda wannan ya sa mutane suke kudin ruwa bayan cewa nassin alqur'ani ya tabbata kudin ruwa haramun ne amma wani zai yi kudin ruwa dan ya samu kudi wani saboda samun kudi zai yi sata haƙƙin da ba nashi ba yaje ya balle shagon wani yaje ya balle ya haura gidan wani dan ya sata kawai neman kudi kawai zai kai wannan yasa neman kudi zai sa wani a bashi amana ta mutane ba zai rike ba ba zai rike amanar ba sai ya ci amanar neman kudi zai sanya wata taje ta yi fasadi kawai dan ta samu kudi inda an yawaita istighfari Allah zai bawa al'umma kudi masu albarka kuma ta hanyar halal abinda ka fara na sana'a komai kankanta sai Allah ya sanya albarka a ciki wani lokaci muke tattaunawa da wani yake cewa wani yaro ya dauke shi akan mashin to to alhamdulillah irin yaran nan ne masu kula da addini tunda yana harkan hayan mashin duk inda lokacin sallah yayi to zai aje yi sallah bayan da yayi sallah ba jami'i ba to wani lokaci da ya dawo shi ya aje wannan mutuma ya bashi kudi ya canji ya daidai kudin shi sai yaron ya sa hannu a jiwa ka sai shiro kudin dake a jihun shi sai ga kudin da yawa yace sai yaron yake kwalla sai mutum ya tambaye shi lafiya sai ya ce to wai shi abin da yake bashi mamaki masu haya da babara kullun karkaruwa suke sai shi anya ko ba mala'iku bane Allah ke saukan wasu na hawa babara dan samu abinci abin da ya bashi mamaki yace yanzu tare da tarin baburan da ke yawo a garin nan amma dubi kudin da ya samu yace kuma kullun yafta kai ke samu kuma ba wanda zai fita yace maka ya je ya dawo bai samu ba sai shi gadin watakila kawai da Allah ke turo mala'iku su zo su hau babaran dan su ba su kudi sai maka masu ruwa maza asiri to haka sunna ta Allah take in ka nemi rufin asiri a wurin Allah sai Allah ya rufa maka asiri in ko ka nemi tonan silili kuma kai zaka ji to sai Allah ce wa yumdidukum bi amwalin in kuna istighfari Allah zai baku dukiya mai albarka wa banina Allah ya baku yaya yayin da za a ce madalla ba irin yayin da ke sata babaran mutane ba ba irin yayin da ke dauke wayoyin mutane ba ba irin yayin da ke kisan kai ba ba irin yan daba ko yan banga siyasa ba yaya masu hankali masu tausayin iyayensu masu sanin ya kamata masu godiya ga Allah in ya basu masu hakuri su mai da al'amari zuwa ga Allah in bai basu ba ya'yan da ba kai ba a musulunci ke alfahari da su samun wannan ya'yan yawaita istighfari yake sa a samu irin wannan bi amwarin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah ya sanya gonakin ku albarka ya sanya kuramin ku albarka ce malakum la tarjuna lahi wa qara me yasa ba ku neman hadin kai ga Allah madaukin sarki ubangiji madaukin sarki ya datar da mu daga cikin addu'a da manzo Allah ke yi kina to sai gabar maganar mu ta goma shine ambaton Allah da manzo Allah ke yi idan ya fita daga gida alaikum salam manzo Allah kan fada cewa bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah bismillah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah wala hawla wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai ga Allah idan mutum wato kaga kenan akan hanyar ka ta fitan ka kai ka san cewa baka da wata hikima baka da dabara baka da karfi sai abinda Allah ya hukunta to amma me kake so Allah ya hukunta ma abinda yake shine alheri a rayuwanka ubangiji ya hukunta mana alheri to sai addu'ar mu ɗaya da ta rage a cikin wannan babi shine manzo Allah yake cewa na'am نعم نعم أحسنت بارك الله فيك من ظل لك فداتي اللهم إني أعوذ بك أن أضل الله إنا نيمن سرنك كد إن بتني أكرن كينا أو أضل كو أبت الدني أو أزل كو إن يكسكلي أو أزل كو أكسكرن تدني أو أظلم كو إن يزالنشي أو أظلم ko azalincin aw ajhala ko kuma in yi harkan jahilci aw yajhala alai ko kuma ajahilta dani to ubangije ya mana muwafaka wannan shine kadan daga cikin abinda muka karanta kuma tsarin darasin mu zai tafi akan haka insha Allah duk idan muka samu wasu fatarat mun karanta wasu addu'o'i na manzon Allah to zamu tsaya mu ji su daga bakunan dalibai sannan mu kokarin haddace su kuma ta iya yiwa abinda zan iya muku watakila kamar abinda malamin mu Allah ya ji kan shi ya masa gafara yake yi mana galibi wani sa'in yakan tambaye mu faja'an ya mabe mu kawai ta iya yiwa yanzu mun biyo abin akan layi shi yasa mutum ya san daga wannan gaba za a fada wacin gaba amma wata na iya jefo tambaya wace addu'a manzo Allah ke karantawa in zai yi abu kaza wace addu'a manzo Allah ke karantawa in yayi abu kaza faja'an kuma hikima kan hakan domin ku zama cikin shiri ku zama cikin taitayi ubangiji madaukakin sarki ya datar da mu to ina ga sai mu karanta darasin mu a cikin lokutan da suka rage mana